This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan safiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyinna. Bayan yunkuri har sau biyu nazartar da daftarin dokar samar da kuɗi ga gwamnatin Amurka, Majalisar Wakilan Amurka ta amince da dokar dakatar da rufewa domin samar da kuɗin tafiyar da gwamnatin tarayya har zuwa watan Maris. An kada ƙwararrun amincewa 366 da suka rinjaye na ƙin amincewa 34, inda ɗan majalisa guda kuma bai bayyana kowane ra'ayi ba. Dukkanin ƙuri'un 34 da suka nuna adawa da ƙudurin na 'yan jam'iyyar Republican ne. 'Yan majalisar wakilai na Republican sun cimma matsaya tsakanin su kan wata sabuwar bukata a jiya Juma'a, bayan wata doguwar ganawa da 'yan majalisar na Republican. Kakakin majalisar Mike Johnson ya ce sun amince da wata sabuwar shawara ta samar da kuɗaɗe ga gwamnati. Johnson ya faɗawa manema labarai cewa akwai yarjejeniya ta bai ɗaya da aka cimma, ita ce muna buƙatar ci gaba. Ya ci gaba da cewa, amma ina tsammanin za mu ci gaba, ba za mu bari a rufe aikin gwamnati ba. Yunkurin ƙarshe na kaucewa rufe ayyukan gwamnati ya zo ne bayan a ranar Alhamis 'yan jam'iyyar Republican a majalisar sun kasa zartar da ƙudurin kashe kuɗi wanda shugaba mai jiran gado Donald Trump ya goyi bayansa. Wannan ƙuduri zai ƙara yawan bashin da Trump ya bukata a mintunan ƙarshe. Ƙasar Ukraine ta kai hari a wani gari da ke yankin Kursk na ƙasar Rasha a jiya Juma'a, wanda ya kashe mutane 6 ciki har da wani ƙaramin yaro, a cewar wani babban jami'in yankin. An kwantar da wasu mutane 10 da suka jikkata a wani asibiti da ke garin Rilsk bayan harin da aka kai da makaman roka samfurin HIMARS da Amurka ta samar, in ji muƙaddashin gwamnan Kursk Alexander Kingstein. Jami'an Ukraine sun ce harin ya biyo ne bayan harin makami mai linzami da Rasha ta fara kaiwa a Kiev. Ma'aikatar harkokin wajen Ukraine ta ce wani harin da Rasha ta kai da makami mai linzami da safiyar jiya Juma'a kan babban birnin ƙasar ya kashe akalla mutum ɗaya, ya kuma jikkata mutane 13, tare da lalata ofisoshin jakadancin ƙasashen waje 6 da wata jami'a a tsakiyar birnin. A shafinta na kafar sada zumunta ta Telegram, rundunar sojin saman Ukraine ta ce ta kakkaɓe wasu makamai masu cin gajeren zango na Iskander guda 5 da aka harba a birnin, amma tarkacensu da suka faɗo sun yi ɓarna tare da haddasa gobara a gundumomi 3. Jami'an birnin sun ba da rahoton lalacewar gine-gine da dama da cibiyoyin kiwon lafiya da makarantu. Labaran suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Alkawarin da sabuwar gwamnatin kasar Lithuania ta ɗauka na sake farfaɗo da hulɗar diplomasiyya da kasar China, bayan da Beijing ta rage hulɗar da ke tsakaninta da kasar a shekara ta 2021 na fuskantar ƙalubale tun ma kafin a fara. Manazarta sun ce matakin da Lithuania ta ɗauka a baya-bayan nan na kurar jami'an diplomasiyyar kasar China guda 3 da lalata manyan wayoyin sadar da bayanai 2 na cikin tekun Baltic, kazalika da kuma tambayoyin da ake ta yayatawa game da rawar da wani jirgin ruwan China ya taka, duk suna ƙara dagula wannan yunkuri. China ta rage hulɗarta da Lithuania bayan gwamnatin da ta gabata ta amince da buɗe ofishin jakadanci na Taiwan a babban birnin Vilnius a cikin shekara ta 2021, wanda ke amfani da kalmar Ingilishi ta Taiwan a cikin sunansa. Beijing ta yi kokarin toshe duk wani yunkuri da ke baiwa Taiwan da ke ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya damar ƙara samun karɓuwa a duniya. Yawancin ofisoshin wakilan Taiwan na ƙasashen ƙetare suna da Taipei a sunansu. Hukumomi a birnin Magdeburg na ƙasar Jamus sun ce aƙalla mutane 2 ne suka mutu bayan da wata mota ta kutsa a cikin wata kasuwar hadadar Kirsimeti mai cike da cunkoson jama'a a wani harin da ake kyautata zaton shirya shi aka yi. Jami'ai sun ce an kashe wani babban mutum da yaro ƙarami ɗaya a harin da ake kyautata zaton an kai shi a jiya Juma'a. Aƙalla wasu mutane 60 ne suka jikkata, ciki har da mutane 15 da suka sami munanan raunuka. a cewar wata sanarwa a shafin yanar gizo na gwamnatin birnin. Hukumomi sun ce an kama direban motar. Ministan cikin gida na Sachsen-Anhalt Tamara Zienscheng ya shaidawa manema labarai cewa wanda ake zargin wani likita ne dan kasar Saudiya mai shekaru 50 wanda ya fara zuwa Jamus a shekara ta 2006. Motar ta shiga kasuwa ne da misalin karfe 7 na dare lokacin da jama'a suka shagaltu inda masu sayayyar hutu suka baje suna jiran karshen mako.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Asuba da fatar an waye gari lafiya, na sanyi na barka da ganin asabar ta biyin karshe a shekara ta 2024.
To wallahi barka ka dai malama Grace. Eh gaskiya alhamdulillah, wato asabar ta kusa ga ta karshe kenan go.
Ta biyin karshe.
Ta kusa ga ta karshe kenan.
I was a little bit. To da a kowace sati sai ce mai dauke hankalin ka wannan makon, to ba shekara ce ta kare a cikin wagga shekara da sanyin na menene me yafi dauka hankalin ka a ko ina ba duniya?
Kai wallahi malama Grace, to abubuwan kan da yawa gaskiya amma dai ni dai gaskiya babban abin da ya dauka hankali na duk bai yanayin da ake ciki kasashen mu na nahiyar Afrika ba musamman Najeriya da kuma irin wato yadda karon farko zaki ga talakawa sun fito suna zanga zanga na wato tsananin rayuwa da sauransu su gaskiya dai wannan shekara zan ci ni dai shine babban abin da dai zan iya cewa dai ya shiga raina sosai wallahi saboda yadda yanayin da mutane suke ciki sai dai a addu'a wallahi
to idan muka tafi bangaren demokradiya ne kuma bari in tabo batun zaben da aka yi na kasar Ghana da ya dauki hankalin musamman mutane a kasashen nahiyar Afirka da ake tayabawa ana nuna cewa ko ba komi demokradiya tana ƙara ƙarfi a kasashen nahiyar Afirka mu ma muna zama abun koyi
gaskiya ne
kuma abun ambato to wannan zabe na kasar Ghana ya burge jama'a yadda aka tafi da shi ana magana a kwanciyar hankali a kan tsari a dai nuna demokradiya to idan jam'iyya mai mulki za ta iya rasa zabe a Afirka to kuma amince ta sha kai to ashe zabe ya fara tsafta a kasashen Afirka
gaskiya kuma a ce ma jam'iyya ta adawa ce ta ce a daidai lokacin da shi wanda ake takara ma yana cikin gwamnati kuma shine kusan mutum na biyu mataimaki amma ya fito ya abin nan ke ga abin gwanin burgi gwanin ban sha'awa ne kamar yadda ya taba faruwa ne lokacin tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan wanda shi ma ke ga shine akai kuma yana takara amma lokacin tun ba amma ya kamar
da wannan magana tun ba da sakamakon zabe ba kawai ya kira ya ce
ya kira ko
Buhari murna wacce
ya taya Buhari murna so gaskiya muna yabawa da irin waɗannan kuma muna karfafa yan siyasar mu cewa ya kamata mu riƙa abubuwa wanda za su kawo mana ci gaba da zaman lafiya da haɗin kai don babu abin da ya kai waɗannan guda uku muhimmanci
haka
na'am
Allah ya tabbata mana da haka Allah ya
tabbata mana da haka
to san yin da kamar yadda muka alƙawarta yau su masu ma'abota wannan shiri yau su adirebobin waga mota
ai gaskiya ne malama Grace kamar yadda muka ce su ne za mu ba su dama to amma kafin wannan lokacin malama Grace bari mu taya murna ga wato iyalan angwaye da amare na ƙarshen shekara na farko
sune
cika baki wannan shekara ya Allah ya so bari mu taya murna ga iyalan gidan marigayi Alhaji Abubakar Gide Tela Sanyinna da kuma na waziri Sallau Kaita da na marigayi Alhaji Isa Tela bisa ga auren ƴaƴansu da za a yi Manir Yahuza Sanyinna da kuma Ubaida Lawal Mani sai kuma wani daura auren da za a yi kuma Muhammad Tijjani da Tijo da kuma wato Sumayya Bello za a daura waɗannan aurarakin guda biyu ne a babban masallacin Juma'a da ke unguwar wato 3 bedroom ta Arkilla a birnin Sokoto a ranar Juma'a nan mai zuwa Malama Grace wato da karfe 1:30 na yamma kenan na rana wato bayan sallar Juma'a bayan nan za a yi wankin ango na Manir a gidan Alhaji Dahiru Abubakar wato DD Finance na Ministry for Local Government wanda ke a Lu Quarters Line B gida mai lamba 11 a Bado a birnin Sokoto shi ma a ranar Juma'a din 27 ga watan nan na 12 shekara ta 2024 da karfe 4 na yamma tare da fatan Allah ya ba su zaman lafiya sai kuma iyalan
zaman tare
da albarkar zaman tare sai kuma iyalan marigayi Sale Anka Gwarmai da Aminu Zakari Umar Hadejia su kuma saboda auren ƴaƴansu da za a yi Ahmad da kuma Fatima su kuma ranar Asabar za a yi shi mai zuwa 28 ga watan Disamban wannan shekara mai ban kwana a masallacin Uhud da ke Ibawa Road Safety jihar Kano da karfe 11 na safe tare da fatan duka waɗannan aurarakin Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya sanya albarka kuma wato ya sa a ce ƙara da aka yi
mutuka raba
takalmin kaza
ga ma abota wanga shiri da muka so su gaisuwa da bakin su kana su bada bana labarin da yafi burge su a wannan shekara ga abin da suke cewa
sunana Alhaji Badar Mai Gonjo da kenan fadar jihar Adamawa Yola akalle dai zan kai shekara 30 na sauraron mu Afirka
a cikin shirin abar ya huce wanda ka saurara a shekaran da muke shirin bari wani labari ne da hankali
to alhamdulillah gaskiya wata mata a can jihar Katsina wanda yan bindiga suka zo wannan gari nasu ba san kashe na kashewa sun dauki na daukewa ita wannan mata suka tafi ta da daji wai sai shugaban sa yace an daura mata aure da wani ita ko wannan matan tace ita tana da aure ba yadda za ta yi aure akan aure ta kiyarda san bayan an yi auren na dole da dare yayi suka nemi shi wannan ango ya nemi kwanciya da wannan mata tace ahir ba za ta taba yadda ya kwanta da ita ba yayi ta kiyarda san wannan mutum da rashin imani ya dauki bindiga ya haɗa wannan mata to wannan abu gaskiya ya daka ciki wanda ya dauki hankali na a wannan shekarar da take shirin karewa muna fatan Allah Ubangiji ya kare mu ya kare sauran dukkanin zuriyar mu
kuma a cikin shirin nan na abure ya huce ka saurari wannan labari
a cikin wannan shirin na abure ya huce na saurari wannan labari
to ka mika sakon ga shiga al'umma wadanda suke sauraron ka yanzu dan wara bukun arziki a cikin wannan shirin na abure ya huce
to alhamdulillah na farko kai Lado Salisu Yangarba ina gaishe da wani akwai abokina da ke can Zaria a Dalatu Garba Manjas Gobir Samur Basso Zaria ina gaishe shi akwai shugaba Dr. Muhammad Yola da ke nan Jimeta akwai General Secretary Alhaji Sani Sa'a mai bakin mai akwai Hassan Lado da ke can Yola akwai kuma garkuwa Shaibu Malini muna fata Allah bashi lafiya bai da koshin lafiya muna fata Allah bashi lafiya akwai ita Grace Alheri Audu ina mata fata alheri dukkan masu gabatar da wannan shiri na abar ya huce da fata za a yi karshen shekara lafiya
Assalamu alaikum sunana dan Ilela Abba mazaunin Yamai a jamhuriyar Niger Hilin Abar ya huce Hajja Grace da Nagwamma muna yi muku fatan alkhairi sannan muna gaida dukkanin wanda suke yin wannan shiri na Abar ya huce mai ƙayatarwa muna isar da gaisuwa zuwa ga yan fada ganiga a birnin Yamai muna gaida dukkanin wayanda suke biye da shirye-shiryen biyoyi muna musu fatan alkhairi ina isar da gaisuwa zuwa ga yallan gidana ko kuma in ce ƴaƴana musamman akwai Nana Fatima akwai Muhammadu Babi akwai Adnan Isan da Rauda da Maruf hilin abar ya huce abinda bazan mance da shi a wannan shekara ta 2024 mai shudewa labarin boka wanda an kabada wanda wata mata ta je ragwanta ya bace ta tafi wurin boka inda yayi ta bige-bige dai ya bubbugo in ya kado nan ta ce a zira da ta matsa ta ce kai ta ragwanta ne ya bace ha inda yake cewa kai ashe shi gaskiya dai duk da ya buga sai ga kaho to nan gaskiya wannan labari kullum idan na tuna da shi sai na bushe da dariya ko da ni dai
sunana Muhammadu dan bare shugaban na fada mazajin daga Yamai Niger ma'aji na masu kira da shuwari na Afirka ina gaida shugaban namu na masu kira da shuwari Alkasim Baba da tsoho mai albarka shi ma shugaba ne bangaren Yamai akwai Alhaji Aman Tari akwai Lawli Ando akwai Malam Musa Indo akwai Ibrahim Gadon Kaya don gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai Isu Madattai akwai Sanusi Madattai akwai Kabiru Sule bakin Taransa akwai Dozuman Taxi Moto shugaba akwai Miji Soja mai adaidaita sahu akwai Kanina Majura a gengime akwai Maman Sani Dan Kulani a gengime akwai Maman Shaibu Soja a gengime akwai nan cikin Yamai akwai Kanina Hassan duka masu kira da shurare na murya wanda suke shurara murya Amurka musamman jagora namu shine Sule Mumuni Barma to lalle kai ni shirin ku duka wanda ake wallahi yana burge ni kuma bangaren abin ya huce wallahi yana ban dariya abin da yake dariya ni dariya kuma abin tausayi ibn tausayi haza wa sallam Allah ya gura muna abadin badal muna cikin masu rai
san gana gaskiya biyo kuwe kun taka rawan gani sosai saboda ba mu saurare ku ba ba mu jin dadi sai muna gaida kowa yan aikin wajen duka muna gaida kowa kuma Allah ya kai mu sabon shekara Allah ya maimaita mu mun gode mu Allah da muka kai sabon shekaran ga gaskiya batu bare a wuce da antaleri da sauran da suke kawo muna masha Allah wallahi muna mutukan muna sosai muna jin dadin labarai nan balle na fulana wanda mai shike kwance a hospital aka kashi light aka kawo Kendrick ceci Kendrick nan ya kuma sha ruwa lalle tuna da wannan labarin ina mutukan dariya lalle ina gaida kowa assalamu alaikum
sunana malam Isa Mairago Jibril Abbas a birnin Accra na kasar Ghana ina gaida aminai na abokan arziki dangi da sauran al'ummar musulmai baki daya musamman yan jaridu na kasar Ghana baki daya ina gaida Alhaji Papa Angola Chairman One ina gaida Hajiya Obatampa ina gaida Hajiya Lami Bibi Face ina gaida Shamon Abdullah Bako ina gaida Alhaji Kamal Yusha Babalwise ina gaida iyaye na Alhaji Jibril Misachi Krom Ibrahim Abbas da mahaifiyana Hajiya Ummul Khairi Ahmadu Basha ina gaida yayana Yasmin Isa Jibril Abbas da kuma Fairuza Isa Jibril Abbas Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu yi katari Allah ya kai mu sabon shekara Allah ya biya bukatunmu amin summa amin dangane da labarin da yafi ban dariya a cikin shirin abar ya huce shine cewa wani lokaci kun bada labari na wani bafulatani wanda watan yake da radio inda bera ta shigo masa a cikin radio har ta hayyafa sai radio ta daina magana wata rana ya kai radio wurin gyara da aka bude radio a duba a gyara sai ga bera ta fito kulani ya tsalle yace sai aka kama wannan beran ita ce take magana a cikin radio din sa wannan lalle ya ban dariya sosai kuma na dadi ina samun nishadi da wannan labarin akan haka a ci gaba da wannan shiri ne mai kayatarwa mai ilmantarwa da kuma ƙara nishadi a tsakanin masu sauraro na VOA Allah ya sa mu dace Allah ya taimake mu
da farko dai sunana Muhammad Lawrabi Sani zan yi amfani da wannan dama na gaida mahaifina wato Malam Rabiu Sani da ma mahaifiya Tamin Abdullahi da ma irin su Umar Abdullahi Umar Ibrahim Tijjani Isa Mustafa Bukar Aisha Muhammad Fatima Ibrahim sana gaskiya shirye-shirye suke burge ni a muryar Amurka shine akwai wato shirin tsaka mai wuya da kuma domin iyalai gaskiya wannan shirye-shirye na ilmantar kayatar rani da kuma bani nishadi a koda yaushe
a sunana Umar Abdullahi farko ina gaishe da masoyiyata Fatima ina gaishe da antina Fatima, ina gaishe da mahaifina Abdullahi, ina gaishe da kanwata Halima da yayata Maryam da kuma yayana Ibrahim. To muna fatan Allah ya sa mu shiga cikin wannan shekara tare da sa'a da kuma cimma nasarori da abin da muke so mu cimma a gaba musamman a sabon shekara. Ina saurara kwarai da gaske kuma shirye-shiryen suna matukar nishadantarwa, ilmantarwa hada da fadakarwa.
Assalamu alaikum, sunana Mustafa Usman. Alhamdulillah na samu daman da zan gaishe da mutane daman karshen shekara. Ina gaishe da Awana Alhaji Awaji da Ishaku Ali da Shetima Usman da Mala Yaro. Alhamdulillah Allah ya sa sabon shekarar da mu shiga, Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ciki. Kuma gaskiya ina jin shiri ciki mai gaskiya na Radio America nan, yana gaushe da mu sosai sosai.
Sunana Mamman Andoki daga birnin Kwanni, Jamhuriyar Niger. To gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Idi Shab, shugaban yan mai na Kwanni Kakap. Akwai anahi mai canji bakin masallacin Buru, akwai Habibu mai fanta bakin kasuwa, akwai Awali mai kayan miya cikin kasuwar Kwanni, sai kuma sauran abokai, akwai su Halil mai madara, Ila Zub, Isiya Bataure da kai gangan gasalin Mamuna Barma. Fatan alheri zuwa gare ka. To abinda yabban dariya cikin wannan shekara shine labarin tabbasuwa na wata da an kai mata yin abinci tana nuna kamar ba ta ci. To ko da fa ta tana da abinci abin yana sai ta canyi abinci ta ce ba faɗa mata a yashi mayan miya ta an kai. To wannan abin shi yabban dariya.
Assalamu alaikum, filin abar Yahushe na muryan Amurka. Mai magana Hamidu Kadan Labuwa, Lardifa daga Jamhuriyar Nijar. Ina gaida ma'aikatanku kamar haka: akwai Sarfilu Hashim Gumel, akwai Mahamudu Lalo, kuma akwai Ibrahim Ka'al Masi Garba, sai uwar Abar Yahushe Grace Alheri Abdu, da baba Yakubu Megeri, akwai Murtala Faruk Sanyin. Sannan ina gaida Larwana Malam Hamidi DW Hausa, da Yakuba Umaru Mai Gizawa a Radio Amfani, akwai Sule Mumini Barma BOA Hausa, akwai Haru Sule Rashid shi ma wanda yake Difa. Sannan ina gaida al'ummar kasar Difa baki daya, da kasar Maine Surowa, da kasar Gudumariya baki daya. Sannan ina gaida Esunusi Madatai da Isu Madatai da Magaran. Sai in zo nan garin mu Kalan Labuwa, ina gaida al'ummar garin mu Kalan Labuwa da kewayen Kalan Labuwa baki daya. To lalle muryan Amurka ni dai labarin da ya burge ni wannan na bafin lata ne wanda ya je Hajji, aka kai shi dakin Kaaba, suka ce mishi ai wannan shi ne dakin Allah. Sai da ya ce ya bude baki ya ce yanzu kuma gurzon yana cikin nan, haka ya ce suka ce yana cikin nan. To wannan shi ne labarin da ya bani mamaki kuma ya burge ni. To na gode.
Inda kai zan tambaye ka ce kai wani labari, ba zan saka akwana ba dai, na barka ba haka ba, da zan so in ji kai labari da ya fi burge ka.
Sai mako mai zuwa zan faɗa miki labarin da ya fi burge.
Na ga malama Jibril na ɗaga mana hannu sabili da aka tilas mu ja burki da yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyin na.
Alheri ke muku fata alheri, da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.